على قولة مالة إجرية.
بسم الله تفضل.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the 24th of day of Ramadan, the year 1437 after the Hijrah of our noble prophet Muhammad alayhi salatu wasalam, the day which corresponds to the 26th of June, the year 2016. Today Allah, after explaining to us in many, many verses that we should not forbid what He has not forbidden, and we should not make permissible what we have not made permissible, today Allah has given a specific example of the Jews. The Jews, when they started forbidding themselves for themselves, Allah took it on them and made it forbidden to the extent that they went into. Allah said, وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ. When the Jews started forbidding for themselves things that are permissible, Allah imposed the prohibition on them to the extent that their life became so much in difficulty and distress because of their transgression. Because nobody is supposed to make something permissible except Allah. So Allah has made it prohibited for them to eat of all animals with claws and from the cattle and sheep. Allah made it haram for them to eat from the fat of these animals except what their back muscles contain or what their intestines contain or the fat that is mixed with the bones. These are the only things that were made permissible for them when it comes to cattle and sheep. This is because of their transgression. And this is how Allah treats those who transgress. And for forbidding these things, Allah said, we are truthful. We are truthful to them. We recompense them in their own, we pay them in their own kind. So Allah told the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if they deny you, then you should tell them that Allah has limitless mercy and that His punishment will never miss people who are sinful. With these two verses, Allah is showing us example of the Jews when they transgress and formulate laws which prohibit for them things that are permissible. Allah imposed such laws on them. And in the end, they were the ones who were the losers. This is a lesson for mankind, not to take laws into his hands, to always obey the divine law. Make what is permissible, permissible, and what is forbidden, forbidden, but by divine revelation and inspiration, not by the whims and desires of men. Then the polytheists will make an argument that they were pagans because Allah wished them to be pagans. Because if Allah doesn't wish, they wouldn't have been. They wouldn't have been pagans, polytheists, just as their fathers are. And if Allah has not wished, they wouldn't have forbidden anything, trying to justify what they do with predestination. So Allah said, just exactly those who were before them denied our signs with the same excuse, until when they tested our chastisement and our punishment. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is asked to ask them, do you have any knowledge so that you can bring out the knowledge to us to show that Allah has sanctioned your worship of idols and has sanctioned your prohibition of things? Allah said, they follow nothing but conjecture and they do nothing but guesswork. Then Prophet sallallahu alaihi wasallam is commanded to tell them, they should know that Allah has the ultimate proof. And if he likes Allah, he will have guided all mankind to the truth. But then if Allah doesn't do that, then he has the wisdom in what he is doing. Also, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is asked to ask them, do they have witnesses that will testify that Allah has forbidden these things they have been forbidden? If they come out and say, yes, we have witnesses, or they testify that Allah did that, then you, the Prophet, don't testify with them. And don't follow their desires. Don't follow the desires of those who have denied our signs, and those who don't believe in the hereafter, and those who deviate from their Lord to worship any other than Allah. We should not give testimony with them. The verses are still emphasizing that we should not forbid what Allah has not forbidden, that we should not make permissible what Allah has forbidden, and that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if anybody will testify that Allah has done this thing, don't testify with them. And that whoever says something is forbidden, ask him to bring his proof, to bring out his proof that such thing is forbidden. And Allah said, all those who forbid things, what they follow, إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَحْرِصُونَ. Intatabi'una. All what you follow is conjecture. All what you follow is guesswork. Whoever forbids anything Allah has not forbidden, in the end when you ask him, where is your proof? Bring your reason that Allah has forbidden this. What the proof he will give you is conjecture, is guesswork, not a revelation, not a text from Allah. May Allah guide us to the truth. بسم الله الرحمن الرحيم يو الله يقاوم عشرين دقاء جوات رمضان شكرا بذو قيادة أيه أودة تلاتين دقاء باين هجر منذ الله صلى الله عليه وسلم رانا دك يديد دا عشرين دقاء شدا جوات الجون شكرا دو بيور شاشدا وقاف المفارة Ungoyine na Aro Coalition of Community Based Security Organization Kaduna, da wasu kuma masu kishin gwangwar Sanusi, abu ɗaya suke magana cewa yanzu an samu samari suna afka ma gidaje mutane su abubuwan da suke fade, da kuma kashe mutane satin kayan jama'a da sauransu da sayar da kayan maye. To wannan abu ne wanda ake kuka tuntuni. Akwai cikin matasa wanda yake sun dauki wannan hanyar shaye-shaye, hanyar kisa, hanyar sace-sace, hanyar fade, abubuwa ne wanda yake duka kowa ya san haramun ne a kowane addini ma, kafin addinin musulunci. Kuma ƴaƴan musulmi ne suke haka, kasu kuma ƴan uwanmu. Saboda haka su ji tsoron Allah har dai cikin irin wannan wata su tuba. Su san fa duk wanda ya kashe mumuni fa Allah ya mai wani mugun gargaɗin cewa fa zai azabta shi azabin da ba a yi ma wani ba. Saboda haka su ji tsoron jinin mutane da dukiyarsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa musulmi shine wanda musulmi suka tsira daga harshen shi da kuma hannayen shi. Ba mugun magana ga musulmi da zagin shi, ba kuma cutan musulmi da hannunka, ka ji mishi ciwo ko ka kwashe mishi kaya, shi ne musulmi. Wanda ya kasance irin wannan hali, to in ya mutu a haka ba a tunanin rahama Allah ta shafe shi duk yadda take da yalwa. Saboda haka ana kira wannan yaron su hankali su tuba ma Allah, kuma in akwai haƙƙin mutane a hannunsu su mayar musu, Allah ya shiryar da mu gaba ɗaya. To yau kuma Allah ya ci gaba da muna bayani. Annan Allah mai mala ya ce wa bada an bayyana ta'ala ma harrama ala almuslimina min al-luhum wal hayawan. To shi ma din da ya kafi mu nisa wancan karon mu yi maganar zaka. Wa kulu min thamarihi idha athmara wa atu haqqahu wa hasadihi. An nake cewa wani a cikin ku ya duba muna yaya za mu iya samun buhu a ce wanda yake ya cika sharuɗan misali, yanda ko yake shi ne an ce mudu ɗaya, mudu huɗu yake sa'i ɗaya ko, sannan kuma sa'i 60 yake wasaf, wa kullu wasafin 60 sa'an bisa'ihi alaihi salatu wassalam. To in mutum na da buhu ɗaya wanda yake sa'i 60 ne a cikin shi har guda biyar, to nisabin zakka ya yi. To akwai bawa Allah ya ji abin da muke magana, ya zai ba mu bayanin yaya buhun yake.
Sa'i 60 sannan a sami hauski biya sannan ke kaiwa misali. Domin a nan muna amfani da buhu na iya biyu. Wannan shi ne muka fi amfani da shi a wajen matsa. To, a cikin da ke cikin sa loka 75. Loka 75 kuma kowane loka akwai loka ne na nan. A kowane loka irin wannan shi ke cikin wannan buhu
75.
Kuma wannan loka abin da ke ba mu asali loka 100. Wanda mai kai haski mai kai sa'i
60 ba.
Dai muna son mu samu nisabi ina kaidar sai mun samu wannan shida ai ku shida ina fata na fara yau ne mun fara kuma shi wannan lokacin yana da fanni fanni ana kaduna wani yana shiga wani bai kaiwa dole za ka samu roka sai ka hauna da zagon gwani na zagon gwani wannan gwangwanin
na madara
sai ka samu tara gwangwanin madara gwangwani tara ke yin wannan roka loka ɗaya da rabi shi ne tsari in muka auna 75 zai babu tsari masu kenan in muna neman a cikin wasu biyar sai mun ƙara wani 75 don ka dai kai da tsari za ka samu haka kenan sunna tsari na zakka a wajen manoma shi ne su cika wannan buhu
sau shida
kuma shi wannan buhu ne dole sai ka yi amfani da abu domin shi wannan buhun jimbo ne amma jimbo akwai ƙarami akwai babba za ka yi amfani da irin wannan ke fadin sa haka za ka auna shi 27 in ya kai 27 shi ne zai bai kwano 75 in bai kai ba kuwa ku zai ɗauka ba wannan shi ne ƙa'ida na tsawon ba fadin ne ba bacci ba tsawon ba muna kuma da babba wani akan yi amfani da kuma wannan wake shi ne ƙarfe wannan yare a wannan yare abin da yake ɗauka a cikin yoga irin wannan cakayin kun ga shi ya ba mu sa'i da dare kai ka yi amfani da wannan kuma kada ya ba mu sa'i cikin idan ka samu cikin wannan biyar misali ya gaba
ta wannan ne namu kenan
yawwa to shi ne amma ba ta amfani da shi wani a kasuwa sai ma kuwa ke kawo
me yasa
masu ma ba su ba tare da yin da biki ba wani kuwa su tsara abuwa na zami ne kawai ne na yan kasuwa da masu ilimin da ba su aiki Allah ya tsoka shi ina ba ta Allah ya tsoka shi ina ba kuma tambaya suna fara abubakar wanda ana nan da kabi da ba
Alhamdulillah. Ruwan ɗan bayan insha Allah aka rabe da bai insha Allah.
Allah
ya saka ba. Alaikum salam. Haka Allah ya ce wasu alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamu. Allah ya saka ba da alheri Ahmad Abubakar. To yanzu mun zo Alhamdulillah. To wa alladhina hadu وبعد أن بين تعالى ما حرم على المسلمين من لحوم الحيوان باين ألا يبياني أكم مسلمي وأتعبون دي حرم تاكم مسلمي ننام والحيوان دبو بي أعطف وأتنا ألا يقاري عليه ما حرم على اليهود خاصة يو ألا زي بياني أبون دي حرم تاكم يهود وأتوكيب يهود دوانا حرم شم لا على من عدا ربا أكون وإن دا وننصبا من الأولين نفرقوا دا آخرين وأن يهودا كأي ألا يما وأن حرمتي توسين ألا يتي وعلى الذين هادوا أكون وإن نندسك أتي منتوبا واتو يهود حرمنا كل ذي ظفر من حرم تاموس دكا دبا من أكيفا وهو ما لم يفرق أصابعه ما لم يفرق أصابعه سين دبا دا ألا بيرر بايات ويشبا كالإبل والنعام وتكمر أمة لجمنا والعوز وشين دنياكو والبطة وبطتكم وبطة تشاوى وقال القتيبي هو كل ذي مخلد من الطير وتشين دكا سنسل كده كيفاكو أمبا وكل ذي حافر حكى نما سوكو فتو من الدواب ما دبو بي وسمي الحافر ظفرا على الاستعارة نعم دع الله يشي كل ذي ظفر واتو أنا نفل دي كل ذي حافر ني دد دبا مي كوفتو ومن البقري حكا نند قشانو والغنم دكما أواكي لتماكي سوني بساشي حرمنا عليهم شحومهما su kuma Allah ya haramta musu kitsan wayannan dabbobi wato asru wa shamul alkila an haramta musu kitsan da ake samu cikin tumbi da kuma wanda ke ya tattaro da koda illa ma hamala zuhuruhuma sai dai kitsan da yake yana dauke a bayan su ai ma annaqadihima abin da ke yara ta yi da wayannan wato naman da ke baya aw hamalatu alhawaya koko kitsan da yake cikin am'a wato sune wato ayan hanji am'a duka abun nan hanji tumbi jam'u hawiya wa hawiya sai dai abun da yake kitsan da ya tattaro da ayan hanji wa makhtalata bi'azm koko wanda ya garwayu da wato kashi minhu wa huwa shahmul al-aliya fa innaha ahalla lahum shine wato naman da ke kan duwan dabbobi fa innahu uhilla lahu wa innan to an haram an halatta musu wato Allah ya halatta musu cin fa'iniya da bisai wato rab abun nan tumaki da awaki an halatta musu sai dai kitsan su kitsan da aka halatta kawai su ci shine wanda ke bayan su ko da wanda ke cikin tumbin su da hanji ko ko wanda ke bayan su ذلك التحريم جزيناهم وان حرم تامس الاكا يي جزيناهم هم باسو ساكمكونو به بضغيهم دومين كيسر حد ان دسوك يي واتو بظلمهم دون ظالم جنسو بما سبق في سورة النساء من قوله تعالى فبما نقدهم نفاقهم وكفرهم بآيات الله واتو دومين نقدهم بنفاقهم دومين ابن دسوك ورورينا الكورينسو دكما كاسرتنسو دعايم الله إلى أن قال الله يتيه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم هزوا دعا الله يتيه فبظلم من الذين هادوا دو من ذالون چند وإن دو سكة چه من توبة وتيهودو أن حرم تاوسو طيبات أبو بوان دكي حلال ما سدائي دو سكي حلال بريسو إلى آخره فكانوا كلما ارتكبوا معصية بلوكة چند سكة يوانيزو نبي نليس من العاسي نواج كنواتو معاسي وقبوا بتحريم الشيء مما أحل لهم بلوك شنو سوك كيتر حدي سوك ولي ليس سألا حرم تامس شكو أبو من دسك حلال بريسو وهم ينكرون ذلك سوك سنا كوانا ويدعون أنها لم تزل محرمة على الأمم كما سنك كيران شاء أيوة أن أبو من سنك شكو بدا زمان حرام من أكل دكر الأمم قبله كافنسو فقذبهم الله سألا قرية تاسو بهذا دوانا وحذر المسلمين كما أن يمو مسلمي قرقائي أن يقتدوا بهم da su bi samun wayannan yahudawa fi irtikabin manhiyat da in wato abubuwan da Allah ya hana fa innahu yaslubu ni'ma domin bin abun da Allah ya hana yakan jaye wato ni'mar Allah akan mutane wa inna la sadiqun kuma mu mun kasance masu wato gaskiya Allah ya ce fi ikhbarina labarin da muka bayar wa mu'idina da kuma abubuwan da muka bayar na wa'adi wato yahudawa in Allah in sun haramta abu yanda abun yake su suke haramta wani ne a cikin su yake zuwa ya haramta musu abu da yake halal a wurin su kuma da'an da suke yi shirki da Allah suke yi domin Allah ya bashi halal ne sai Allah kuma ya maida wannan abun da suka haramta ma kansu haramun to duk wani annabi yazo sai kuma ya halatta musu domin tausayin Allah kunga Isa alayhi da yazo yace musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa li-uhilla lakum ba'da alladhi harrama alaykum wa ji'tukum bi-ayatin min rabbikum Isa alayhi salam da yazo shi ma ba ya zo ya canza taura bane domin haramcin nan baya cikin taura wasu shedannu malamai ne ke zuwa su haramta wannan sai su kuma su dauka haramu sai kuma ya zama haramu a kansu to Allah da ya aiko annabi kamar Isa alayhi salam da yazo ba ya zo ne da ya canza taura ba ya zo ne tabbatar da ita amma sai ya halatta musu wayannan abubuwan da Allah ya haramta musu domin bagayihim wato zaluncin su shine nan aqabu wa hadhara almuslimin ake muna gargadi kada mu bi hanyar yahudu na daya mu bar saba ma Allah na irtikabil manhiyat mu yi saba mishi muna yin abun da aka hana domin wurin yin abun da aka hana nan sai Allah ya cire ni'imar shi daga gare mu ashe ba abin da ke halaka al'umma kamar zunubi da bala'i kun ga yanzu ga yara al'umma ƴan uwanmu musulmi yaranmu gashi yanzu sun zama azaba akan musulmi kana gida kana tsoron makwabta, duk inda kaga gungun yara samari sun taru, in zaka wuce farin ciki kake ko tsoro? Tsoron. To ai kin ga kun ga azaba kenan. Maimakon an ga samari mutum ya ce masha Allah tabarakallah wannan al'umma tana da samari masu hankali, wai tsoron sake ji. Kana gida da kaji motsi ko samari ne suka hauro ka, ga shan kwaya, ga fade, ga sata, ga kisa, duk me ya kawo wannan irtikabil manhiyat, muna taɓarna a cikin ƙasa, duk abinda Allah ya ce haram shi muke yi, to ya Allah ba zai azabta mu ba kamar yahudu. Shaye-shaye, zina, luwa, fata, duka makaruhi, duka munkar ana yi, kuma musulmi sun fi, sannan kuma ga muguwar aƙida, sihiri, imani da aljannu. Yau in an kama yaro an ce an yanka shi ko an kwakula idon shi, muna tabbatar maka wanda ya kwakula idon musulmi ne, wanda kuma aka yi wa musulmi ne, bokan kuma me musulmi ne, mu ne kawai muke cutan kanmu. Sannan kuma duk kuɗin na ina yana wurin musu, har yanzu bai ba mu arziki ba. Me yake hana, me yake ba mu azaba, shi ne tal abun nan zunubin da muke yi, muna zunubi a cikin ƙasa. In ba mu tuba ba, to Allah zai yi muna irin na Yahudi, yanda ya da Yahudawa. Shi yasa Allah ya keɓe su da misali yanzu. Ai, abinda bai Yahudi ya zama kamar yadda masu yin science suke faɗa, guinea pig. Me guinea pig? In ka je laboratory inda ake koya ma yara yanda ake aiki, akwai wata ɓera, wata farar ɓera haka, kullum da ita ake experiment, a sa mata lantarki, a gwada, a ga me lantarki yake yi, a tura mata magani, guinea pig. To haka Allah ya da Yahu ya ba mu misali da su. To wallahi in Allah ya yi da Yahud, Yahudun nan dukkansu 100% dukkansu zuriyar Annabi Ibrahim ne. Annabi Ibrahim zuriyar shi ce 100%, zuriyar Annabi, kuma Annabi cikin manyan annabawan Allah, ulul azm. Kusan girman Annabi Ibrahim alayhi salam, ranar tashin kiyama kowa zai tashi ba tufa zindir. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace awwal man yuksa, wanda za a ɗauko tufa a bashi ya rufe jikin shi, shine Annabi Ibrahim. To zuriyar shi da ta ɗauki zunubi, yanda Allah ya la'ane ta, ya watsa ta cikin ƙasa, ya aika mata bala'i iri-iri, zuriyar Annabi. To wannan kashedi ne, kada ka ce nasabi, ba ruwan Allah da nasab. Allah bai da nasab da kowa, kai bani Adam ne, bal antum basharun, mutane ne. In an kun saba mu Allah, Allah zai saba muku. To yaya mu muke daban? Ya za mu ci gaba da wannan barna a cikin ƙasa, kuma Allah ya kyale mu ba zai azabta mu ba? Ashe kun ga yaran nan da kuke gani, wannan abun da kuke na shaye-shaye da sata da wannan, in kun ci gaba to ba wani sauki da za mu samu. Kada ku tsammani Allah zai aiko wani ya gyara mu, ba wanda zai iya. Sai mun tuba, saboda haka ku yi ma kanku faɗa kafin ku ma wani. Samari mun san zarafi ya zo, zarafi ya zo, kuma ya kasance an daɗe ba wani abu da aka yi, an daɗe ba kula da su, ba makaranta, ba aiki, ba karatu, ba abubuwa, mun sani. To amma jarabawa Allah ce, Allah na jarba mutum da abin da yake so. In jarabawa Allah ta zo, sai ka yi hankuri. Hankurin da ake so ka yi shine kai hankuri akan ɗa'a Allah. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarati wa bashshiris sabirin. Kai ma masu hankuri bushara. Hankurin ne in musiba ta zo ba kuɗi sai je shagiya, shine hankuri? A'a, yayi hankuri da talauci. Ka tsaya kan ɗa'a Allah. In ka tsaya innan, to su ne wanda za su ci nasara duniya da lahira. Shi yasa muna kiran samarinmu maza da mata, kamar yadda samarin nan a waje suke da nasu bala'i, su ma yaran namu mata su ma suna da nasu bala'i. su ma dole su tuwa ma'alla hadde da yake wannan internet ina ya zo su ji tsoron Allah cikin wannan hadde tsirai ce ita mace ba wani abu da za ta kusanci Allah da shi fiye da ifa shine tsare kanta ba wani ibada a wurin mace wurin kusantan Allah kamar tsare ifa shi yasa Maryam ibn Imran Allah tsare ta kuma ya dauka ta kan mutane domin ahsana farjaha ta tsare me mutuncinta da ta tsare mutuncinta sai ta ga ta cancanta Allah ya sa annabin shi da zai a haifa ba uba da shi ne tafi mutanen duniya tsare mutunci in mace na son ta kusanci Allah ta tsare mutuncinta me tsare mutuncinta mace ita tafi kowa sani abinda za ta yi ta ja hankalin namiji ba sai ka koya mata ba to duk abinda mace za ta yi ta ja hankalin namiji haramun ne a kanta shi yasa Allah ya zo da hijab rufe jiki da kuma shamaki rabe tsakanin maza da mata sai illa lura ta zo to mu ji tsoron Allah a cikin wayannan wuraren amma in mun ci gaba da wayannan zunuban ko muna fatan wai wani wuri can za mu samu taimakon Allah to muna mu kanmu wato muna mafarki ne muna yaudara kanmu saboda haka mu tuba ma Allah gaba ɗaya mu dawo Allah shiryar da mu amin inna lasadiqun to kuma mu lalle mu masu gaskiya ne fi akhbarina ko akhbarina wa mawa'idina wa aqama alayhi wa qala fa in kazzabuka
فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين
فإن كذبوك يا محمد منذ الله إن سكا قريتاك سوة قريش دا سورة المكافرين فيما جئت به دا أبن تزود الشيء فقل فبيع مسلمه ربكم ذو رحمة واسعة وبنجيكم أن من رحمة واسعة ودك تكيد يلوى حيث لم يعاجلكم بأقوى لكي الله بغقى ومكو قوى تدوى أن رحمة الشيء وفيه أشكو أن مقانا تلطف وأقوي سستويا بدعائهم إلى الإيمان وأنا مسو سستبتن شواص داوس شبوء إيماني وطيانون ما دون رحمة الله ني ولا يرد بعسو هكذا انباء ميد عذاب الله إذا جاء انتظوا عن القوم المجرمين قبوتا نيون سكي مجرمين وطو جد توسين الله يكي دن رحمة شي بي ققو تعذاب جد هكا دومين رحمة دا توسين أما إن عذاب الله تزو باء وطو باء ميرد إتا أكم متا نيون سكي مجرمين wato tabbas mutum mujrimi tabbas da sannu da sannu sai azaba ta zo mishi ashe kun ga kenan in mun ci gaba da irin wannan halin da muke ciki ba mu samu tsafta a cikin wato garuruwan mu ba tsafta na samun kwanciyar hankali taimakon juna da kuma maganin wannan abubuwan da yaran nan suke yi na kisa sata kaida abubuwa da na shaye-shaye in ba mu bari ba to wallahi da sannu azaba Allah za ta zo wala yaddu alil qawmiz zalimin ba'a mai mujrimin wato Allah bai mayar da wannan azaba tabbas za ta zo kuma matukan mutane ba su tuba ba to duk wannan tsoratarwa ne cewa kada ka labe da cewa Allah na da rahma baka san ran da Allah zai kama ka ba baka san lokacin da za ka fadi ka mutu ba ko mota ta buge ka ko ko wani dan sukan shi ma ya soke ka baka sani ba saboda haka yara ku tuba daga cikin wannan abin da ake yi su kuma dattije su ma su taimaka na san yanzu duk wani dattijo a anguwa in ya ga irin gungumin yaran nan domin ya tsira da mutuncin shi ya gwammace duk abin da suke yi kawai ya sulale ya wuce ba su domin yanzu wani zai iya zage shi ko ya dake shi ko kisa to in har kuka kai wannan hali kun halaka kenan tabbas sai a jira azaba Allah kenan in ya zama dattijo mai hankali a cikin ku ba zai iya ce muku ku bari ba to wannan azaba ta zo ko la'in ko yi
bosarki an yi an kai wajen awa ɗaya suna yi
suna faɗa kuma ana cikin azumi
ana aishan ma ko shafa ido wuce da yadda wani guri ba a yi gajiya
to kun ga wannan ba wanda zai iya muku maganin wannan ba za a iya cewa ƴan sanda za su iya ba ina ɗan sanda shi ma yana ji da kanshi wannan sai al'umma ce kanta ta canja to ai shikenan azaba kowa zai azata juna kenan to dole wato community a haɗu kuma uwaye su ma suna da nasu abin da za su yi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ku mai kiwo ne kuma duk mai kiwo ana tambayar shi uba ya kula da ƴaƴan shi tun suna ƙanana ake tankwasa su amma ka bar yaronka a waje sai bayan ya girma ya balaga yana ganin kai da shi ma in kai ma ya zai make ka sannan ka ce za ka mai ihu tun suna ƙanana sannan mata ma su taimaka wurin tarbiyyar yara akwai wani abu da mata suke yi da yara mace ba ta shiri da mijinta ba abinda take kullun ƴaƴanta sai zagin koko sukan mahaifinsu a ga tana ɓata mahaifin ba ta san tana kashe kanta ba ne domin shi mahaifi wato a cikin gida kamar dai zaki ne a daji zaki da kuma sauran wannan gashin da Allah ya yi shi ya ba shi haiba ne sauran dabbobi na tsoro to haka namiji yake a cikin gida domin wani abun ma uwar ko ta tsawata ma yara ba za su ji ba amma uban ko da abin da ya kaki ya yi sai ka ga yaro yana so to ita uwar ce ai babankan nan zalimi ne babankan nan mugu ne babankan nan bai baku abinci babankan nan kaza duk ta bi ta lalata ubansu a wurin yaran to ya yaran za su girma su yi mishi da'a ita kuma dan me zo zai wani abu dan kishinta ne da wata mace ma ta kashe makanta ta caba makanta wuka ta taba makanta wuka su lalata yara sai yaro ya zo ya rena uwa kuma ya rena uba to wanda ya rena uwar shi da uban shi dan ya fito kai kuma malam wani ka fito daga gidanka yanzu kana mai magana zai maka ashar aje kun ga matsalan mutum daga cikin gida ne uwaye ba ma tarbiya to wallahi hisabin da za a yi wa kowa mai ƴaƴa ba hisabin kanshi ba sai an mai hisabin ƴaƴan shi uwa sai an miki hisabin ƴaƴanki uba sai an maka hisabin ƴaƴanka ya kamar ƴaƴanka haka ba tarbiya yana cikin hisabin da za a yi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi to za mu ci nasara da irin wannan hali kowa ya gyara gidan shi sannan kuma yara inda cijo ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai girmama manyan mu baya cikin mu kaga da cijo ya maka magana me fa'idar shi a gare ka shi ya kare rashin rayuwar to me kuma na zage shi kwaya to wannan kwaya ta ce ita kuma nan dole sai an yi an san masu sayar da kwayan nan an san su ko ba san su ba to me yasa ba magani an san su ba yiwuwa ka shigo da kwaya ka sayar ba a san ka ba su ma ƴan sanda ya kamata suna da information wato suna da wani yaro wanda yake shi ɗan ƙileƙen asiri ne shi ma zai saka wayannan kayayyakin da ƴan abubuwan nan shi ma yazo yana nema ko ba haka ba ta haka nan za a gane masu sayar da shi ya kamata ƴan sanda suna da ana ba su response haka su gaya musu domin su ma ai shi abin da yake faruwa shine wani ya shiga dan sanda ba dan aikin son dan sanda ba kawai dai ya samu wani da zai labe ne cuta to asalin shigan ba ya shiga bane wai dan yin aikin dan sanda shi yasa wurin recruitment dole kuma a rinka kula wa yake son aikin to kuma mutanen anguwa su haɗu community ko ta anguwa ko ne layi su haɗu community su san yaransu su man yaransu duk koda kwaya ta dame su ai akwai rehabilitation to in dai mun haɗu dukkan mu al'umma ɗaya muna son juna muna taimaka juna za mu iya maganin shi amma in muna kin juna muna zagin juna kuma iyaka ta shiga tsakanin mu to ya za mu yi maganin wannan musiba wannan alloba sai da al'umma ta halaka gaba daya ko ba tun yanzu ta halaka ba kun lura domin komai an sun ce daga hannunmu subhanallah to saboda haka mu ji tsoron Allah mu dawo mu yi abin da ya kamata maza da mata dattijai da mutanen anguwa dukkan mu hankalin mu ya dawo mu yi abin da ya kamata mu so juna mu yi makan mu wasiya wa tawaso bil haqq wa tawaso bil sabr da hankali Allah ya shirar da mu to sai ina muke an alqami fihi wa adh-dhahir madi al-mudmar tanbihan ala at-tasdil alayhim bi dhalika wal aslu la yurad ba'suhu 'ankum idha jaa wato Allah bai mayar da azabar shi akan mutane mujrimai in tazo Allah na da hankuri fa zai iya hankuri domin ya baka lokacin da zaka tuba in ka dade baka tuba ba kuma Allah zai zo maka da azaba in azabar Allah ta zo kuma ba a mayar da ita akan mutane wanda suke mujrimai don Allah mu ji tsoron azaba Allah Allah zai ya azabta mu kamar yace min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yuzika ba'dakum ba'sa ba'd shine yanzu ga mu kungiyoyi kungiyoyi sashe na azabta sashe duk menene dan bijirewa Allah da fasalin da shigo cikin kasa Allah ya ba mu ikon dawa kan gaskiya
amin
to walamma lazimatul mushrikina hujja da hujja ta lazimci wato mushrikai wa tayaqqanu batlan ma kanu alayhi kuma suka tabbata da abinda suke kan shi wato ba gaskiya bane min ash-shirki da shirki wa tahrimi ma lam yuharram ko ku shirkin da suke da kuma haramta abinda suka sa abinda Allah bai haranta ba akhbarallahu annahu Allah sai bada labari annahu bima sayqulunahu inadan faqal to Allah ya faɗi abinda za su faɗa nan gaba domin girman kansu in an tambaye su me Allah yace
سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون
to Allah ya san abin da za su faɗa wato an tambaye su amma dai duk da maganar yaran nan ya shigo min raina yaran nan gaskiya ya kamata malamai duk masu wa'azi dan Allah su sa wa'azin malan yara da hikimomin da za a jawo hankalin su kaji dai ko a jawo hankalin yara malamai a jawo hankalin su domin wallahi musiba za ta iya shafe in dai a ce jiya ana azumi Ramadan an go sarkin musulmi da aka kafa wannan masallaci ana wa'azi a ce yara shabab sun shigo sun tada hankalin mutane to ina ne ko ba za su gaba irin wannan bala'i sannan kuma
sun suka huta bakin su ta ce ai mu 'ya'yan mu sun fi ƙarfin mu sun
yaran
ke ciyar da su
saboda haka tun da yaran ne ke ciyar da su abin yi musu bada su da wuce su ke gidan ne da mu shi
gobe subhanallah talauci kenan talauci wato talauci ba yani kada al-faqr an yakuna kufra talauci ya kusan zama kafirci to abin da ya kamata dai duka kowa wannan ba abun mutum ɗaya bane ba abun hukuma ka ɗaya bane namu ne duka gaba ɗaya malamai su sa baki ita ma hukuma ta yi kokarin abin da za ta yi ya zama shine shugul shagil abin da zai dame mu waɗannan yara zuriyar nan kada mu yi hasarar su kuma ta hannun su Allah na iya azabta mu saboda ka a yi program inda zai taimaka musu maimakon a yi yawon ɗayin bayani wa alaikum assalam makarantar kangararru a da yayi kyau yayi kyau wato amma akwai maganar makaranta domin wasu yaran ba su da certificate sun yi karatu amma ba su ci ba to abin da ya kamata a yi gaskiya a yi remedial makarantu su yi remedial yara duk wanda bai samu certificate ba ya shigo ya yi wannan karatun kuma kyauta in za a ɗauke su makarantu ta jaye muna su daga hanya sannan kuma masana'antu su jaye su daga hanya za a samu sauƙin abin nan amma barin su haka ba ilimi sannan kuma ga wahala da ake yi to yana da wahala ƙwaya da gaske a shawo hankalin waɗannan mutane sai dai an haɗa kai tsakanin hukuma da jama'a na cikin gari da malaman addini da dattijai duka sai mun haɗu mun yi wa kanmu faɗa kowa ya ba da nashi taimako yanzu dukanmu muna cikin wannan abu ba wani maganar siyasa a ciki kada wani ya kawo siyasa a ciki abu ne ba yanzu ya fara ba tuntun ya fara domin yaran nan kowane a cikinsu zai alalakan za ka ga shekara 15 ko ba haka ba to a ce abin ya fara ne tun shekara 15 da suka wuce saboda haka mu cire siyasa a cikin al'amarin nan mu fuskanci mu taimaki juna mu fita daga cikin wannan kunci ta hanyar nan ne kawai Allah zai muna rahama Allah ya taimaka ya ce jahilci ya damu yaran haka ya yi ba haka to ai matsalan shi ne makarantun sun lalace malaman su kansu ba a biya su ba duk dai in ka duba abun ya koma ga talauci sannan mu kuma gaskiya dole mu taimaka wa juna domin muna kashe kudinmu a wani abu yanzu in wani mai kudi zai yi buki wani bukin har jirgin sama ake hayowa an ake hayan shi a ɗebo baki wasu ƙasan mata musu sai a tashi a je Dubai an je buki to ko umra ɗin da kuke gani in dai mutum ya yi hajjin wajibi ya yi umra ta ɗaya ya yi ta biyu don Allah wannan kuɗin in dai Allah yake so ya bautawa ga sadaqatul jariya abubuwa masu yawa da zai yi wanda kuma ladan na zuwa mishi har abada ko ba wannan ya hana nan gaba ya je ba amma cikin irin halin da muke ciki yanzu na rashi to ya kamata masu kuɗi don Allah a cire maganar son zuciya da siyasa maganan ƴan tokai ne yanzu kowa ya fito da kuɗi ya taimaka a fito daga cikin wannan bala'i domin rashi ne to kamar yadda nake kiran masu kuɗi na ji kun shiru ita ma hukuma don Allah ta sassafta ma masu kuɗin nan natija nake so kun gane natija duk nasihar da nake bayarwa ina so in gabu abu a ƙasa lalle yana faruwa ba a cika ko da abubuwa maganu na hamasa ba, kuna Allahu Akbar, Allahu Akbar, ƙarshenta kuma ka koma gida ba abinci sai kwaya. Kuma haka ba. Sannan ka fito gobe, haka nan muna so a canja. Me zai canja? Kun ga hukuma sai ta shiri da masu kuɗi fa? Shirin abokantaka, musharaka, ba ku ji ana cewa mai kuɗi abokin wa? Hausawa tun kafin gwamnati ta zo kun ce mai kuɗi abokin wa? Abokin sarki, domin sarki ya san wanda zai abota da shi ba da talakawa. Wa alaikum salam. Masu kuɗi, masu kuɗin Najeriya yanzu suna so su haɗa kansu, wallahi ba abinda ba za su iya taimakawa ba, shi yasa ake ba hukuma shawara. Wallahi ba wani abu ba shawara hukuma ba, haka ake abu ba, laisa hakaza turadul ibil. Balarabe ya ce maka haka kana yin wani abu ba ta hanyar shi ba, ba haka ake shayar da raƙuma ba. Raƙumi akwai ran da zaka iya bashi ruwa, in baka yi bita ka ba zai sha ruwan ba. Sai an bi masu kuɗin nan a hankali, ina yin wannan da ciwo a zuciyata domin na san ba hanyar gyara ƙasa ba ne. To mai ba da zakka ba sai yana so a ci nasara ba? To amma yanzu masu kuɗin abinda suke so su ga dai ƙarshen ne. An gaza. Ya kamata gwamnati ta sani ana so a ga ta gaza, ana so a ga ta durƙushe. To me yasa ake so a ga ta durƙushe? Domin kuma yanayin da ta fito, yanayin da ta fito cikin irin jahilcin nan, cikin irin wannan mujirmancin nan, ba haka ake fitowa ba, a hankali ake fitowa. To sai gwamnati ta canja, sai kuma kun yadda gwamnatin ta canja, domin yanzu kuma in gwamnati na so ta canja, su kuma talakawa ne za su ce gashi dan gwamnati ta zama corrupt, ta zama corrupt. Saboda haka kuma sai kun canja. Meye ne afuwa? Mu mance. In mun haɗa kanmu ba abinda ba za mu iya ba. Ya zama gwamnati ta kowa ce, mai kuɗi ya ji hankalin shi ya kwanta, ba wanda zai tambaye shi wani abu. Kuma talaka a waiwayo a taimaka muku, domin abinda kullum nake cewa ku kamar kun faɗa ramin da kuka gina, kun san me yasa? Domin ƙa'idar gwamnatin Bature, wannan gwamnatin Bature ce fa, ba wai gwamnatin da aka tsaga ta akan shari'a ba fa. Gwamnatin Bature ce fa, shi kuma Bature bai sanya ba mai lalaci ba. Ba ka iya karɓan kuɗi a gwamnatin Bature da lalaci, sai ka tashi da me? Da aiki. To nawa ke da aiki? Kaɗan ke da aiki. Ma'ana kenan in za a yi gwamnatin gaskiyar Bature, wa zai sha wuya? Talaka. A'a, to ai kuɗin ne haka. Kun gane? To abinda dai muke so, dukkanmu masu kuɗinmu, masu kuɗi da mabiya da hukuma, ya zama mana dole mu haɗa kanmu, mu yi wa juna afuwa, mu haɗa kanmu, mu so kuma juna, kada wani ya ma wani hasada ko wani ya ma wani ƙeta. To mun yi haka sai ku ga Allah ya taimake mu. Sun shiga noma. Su zo suna zaman bakin titi suna hira. To alhamdulillah. Wato kana so ka ce mun ƙasar Sokoto, ƙasar Kebbi, ƙasar Zamfara ba matsala irin wannan? To tsaya ka ji. Yawanci in ba lokaci muna maganar wurin da ke matsala ne, ko alhamdulillah kun an samu hanya. Abin da ya kamata kenan, su gwamnonin da ke irin ƙasar da ke matsala sai su je inda ba matsala su ce ku yaya kuka yi ya kuka yi da yaran ku su ba su yi musu Allah ya shirye da mu Allah ya hada kan mu kuma Allah ya sa su yaya tsakanin mu kuma ya tabbatar da mu da imanin mu
amin lillahi